إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أقودي أقال مدعوك كنسركي ديساك تارامو أقلقشن ونم بجري ميتارن البركة ونم مسلاتي مسجد الشافعي ونم أنقوى تسورة بلدي domin ci gaba da littafin al-akhdari wanda malam abdurrahman al-akhdari ya wallafa a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga 29 ga watan rabiul thani hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 21 ga watan 10 miladiyar Isa dan madam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasin mu na 9 a cikin wannan littafi malam yace faslun fil awqati al waqtul mukhtaru lidh-dhuhri min zawal ash-shamsi ila akhir al-qamati wal mukhtaru lil-asri min al-qamati ila al-isfirari wa daruriyuhuma ila al-ghurubi والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها مالن يا قاري بياني ابن da ya shafi tsarki abinda ibada bawa ba zai yi ta ba sai ya kasance yana da tsarki to malan ya qari abin da ya shafi tsarki na maza da abin da ya shafi tsarki na mata to shine malan za ya fara da abin da yake salla ne bayan cewa mutun ya tsarkaka ya kasance mai tsarki ne shi daga dukkanin wani dangin abu wanda za ya hana shi yayin ibada to yanzu shine malam sai ya shigo a cikin lokaci kamun ya shiga a cikin sallah malam zai fara mana bayani ne lokutan da salloli guda biyar wanda Allah madaukakin sarki ya farlanta mana suke faruwa a ciki saboda shi lokaci na sallah shine sababin da yake sa sallah ta wajabtu a kanka misali yanzu mun yi sallar azhar to yanzu da ɗaya daga cikin mu zai mutu Allah ba zai tambaye shi ba dan me yasa bai yi sallar la'asar ba saboda lokacin ta bai yi ba wajabcin ta bai hau akan shi ba lokaci wajabcin sallah yana hawa ne akan mutum lokacin da lokacin ta yayi haka babu wata sallah da mutum zai yi idan lokacin ta bai ba mutum yayi sallah to wannan sallar ba ta yi ba misali da zamu tashi yanzu mu yi sallar la'asar to wannan sallar ba sallar la'asar bace saboda lokacinta bai yi ba haka kuma sanin lokutan sallah abu ne wanda yake wajibi ga dukkanin mutumin da yake baligi musulmi mai hankali inda yana da ikon akan haka amma mutumin da ya kasance yana da matsalan gani ko mutumin da ya kasance baya lafiya to wannan zai iya yin aiki da mutane ko yayi aiki da kiran sallah yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya tausaya mana akwai na'urori da dama da suna bayyana mana lokutan sallah haka kuma Ibn Rushd a cikin littafin shi muqaddiman shi yake cewa sanin lokaci yana daga cikin ma wa ya zamanto wajibi dole mutum ya san wani lokaci sallah take farawa wani lokaci sallah yake karewa annazim yake cewa awwaluha ma'rifatul awqati wa niyyatud dukhul fi ssalati yake cewa farkon abin da yake wajibi kafin mutum ya fara sallah ya san lokacin wannan sallar ya shigo koko lokacin ka bai shigo ba malakata faslun fil awqati fasli da za ya magana a cikin lokuta na sallah idan aka ce lokaci ana nufin da shi at-tahdidi shine a iyakance wani abu a ce yana farawa daga lokaci kaza kuma zai karewa daga lokaci kaza malamai suka ce shar'an a shari'ance shine huwa zamanul muqaddiru lil ibadati shar'an shine lokacin da shari'a ta haddare ta ce wannan lokacin daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin shine lokacin sallah kaza to anan lokunta sallah sun kashi kashi biyu akwai lokaci wanda yake al-muqtar lokaci wanda bawa yana da zabi in ya ga dama yayi farkon shi in ya ga dama yayi tsakiya in ya ga dama yayi karshe sannan akwai lokacin sallah wanda yake daruri wanda yake na larura ne mutumin da baya masu larura guda takwas ne shine mutumin da baya da hankali koko mutumin da hankalin shi ya gushe koko mutum na biyu shine mutumin da ya suma koko mutum na uku shine mutumin da ya sha wani abu abin ya fitar mishi da hankalin shi mutum na hudu shine kafirin da yan musulunta misali shi bai musulunta ba sai zuwa karfe 5 na marece to kaga lokacin sallah na la'asar ya wuce amma yanzu lokacin daruri ya shigo to duk mutumin da bai da larura ba a bashi daman ya jinkirta sallah ba har sai lokacin laruran ta ya shigo lokutan da ake yin sallah lokaci ne kala biyu akwai lokaci al-mukhtar wanda bawa yana da zabi in yana so yayi farko in yana so yayi tsakiya in yana so yayi karshe sai lokaci na larura mutumin da misali ya suma ko mutumin da baya da hankali misali mutum ne sai ya suma yanzu an yi sallah azhar bai falfado ba sai zuwa karfe 5 na marece to wannan shi lokacin darura ce yana iya yin sallah azhar kuma akan lokacin ta yi ta shi lokacin a wajen shi larura ne amma duk abin da ya wuce wannan to ramko sunan shi ba sallah bace ba mutum zai yi akan lokacin shi malace al-waqtul mukhtar liz-zuhur lokaci wanda masallaci yana da zabi al-waqtul mukhtar lokaci al-mukhtar wanda masallaci yana da zabi liz-zuhuri ga sallar azhar min zawali shamsi malace shine daga lokacin da rana ta gushe daga tsakiyarta lokacin da rana ta dan gusa kadan daga tsakiya ila akhiril qamat malace har lokacin da ya zamanto kowane abu tsawon shi daidai innuwar shi da zaka azkari zaka ga cewa daidai karan wannan daidai girman shi daidai innuwar shi yasa malam ya fara da salatu zuhur saboda ita ce sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi ita ce kuma sallah ta farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabban shi shi yasa malam yake cewa al-waqtul mukhtar lokaci wanda yake zababbe kana da zabi in kana so kai farkon shi in kana so kai tsakiya in kana so kai karshe duk mutum yana da zabi min zawali shamsi malam yace lokacin da rana ta gusa daga tsakiya kadan ila akhiril qamati har lokacin da ya kasance kowane innuwa zai kai daidai tsawon wannan abu wal mukhtaru lil asl malam yace lokaci wanda aka zaban masallan la'asar shine min al qamati tun daga lokacin da abu ya kai tsawon shi ilal isfirari har lokacin da rana ta yi jajaja shine har lokacin da za a cewa rana ba ta fadi ba amma lokacin za ka ga duk abin da rana ta haska za ka ga cewa ya zamanto jajajaja ne an gane ko malam ya ce wa daruriyuhuma larurin sallar azhar da larurin sallar la'asar ga mutumin da yake da matsala misali mace ce take haila ko mace ce take jinin biki koko mutum ne yake da bai da hankali koko mutum ne wanda ya suma to shi idan bai samu dama ya sallar la'asar ba shine wa daruriyuhuma ila al-ghurubi darurin su shine lokacin da rana ta kusa faduwa amma bata fadi ba ila al-ghurubi har zuwa lokacin da rana ta kusa faduwa saboda rana tana faduwa lokacin sallah magariba shi kuma zai shigo an gane ko mutumin da yake da larura mutumin da ya suma to wannan idan ya halhado zuwa karfe 5 yayi sallah azhar to wannan lokacin ta ne a gare shi mutumin da ya suma bai halhado ba sai zuwa dizitar to wannan idan yayi sallar la'asar ko sallar azhar lokacin ta ne a gare shi saboda matsala da yake da ita mun gane ko malace wal mukhtaru lil maghribi malace lokaci wanda aka zaban ma wanda mai sallah yake da zabi lil maghribi ga sallah ta magariba shine qadru ma tusallafihi ba'da shurutiha shine gwalgwadan lokacin da kana iya yin sallah a ciki bayan cewa sharɗanta sun kammala sallar magariba tana farawa ne lokacin da rana ta fadi har zuwa lokacin da kana iya yin sallah a ciki. Bi ma'ana mutumin da baya da hitsari, mutumin da bai da tsarki zai iya yaje yayi tsarki, yayi wanka, yazo yayi shirin sallah har ya yi da sallah. To wannan shine iya lokacin sallar magariba, saboda lokacin sallar magariba lokaci ne wanda yana saurin hita. Shine malace qadru ma ta sallafi. Idan dai ka san cewa zaka iya zuwa kayi wanka na janaba, ka zo ka ada sitira, kayi arwalla, kayi tsarki, kayi sallah lokacin ta bai hita ba, to wannan shine lokacin ta. Amma idan ka san cewa kamun kayi wanka, kayi tsarki, kayi kaza lokacin sallah ya wuce, to wannan lokacin ya fita daga lokacin sallar magariba. Shi lokacin magariba lokaci ne wanda yake dan ƙurarren lokaci. Malati wal muhtaru lil isha'i, lokaci wanda aka zaba, wanda kana da zabi ga sallar isha'i, shine ko kai farkon ta, ko kai tsakiya, ko kai ƙarshe. Malati min madhibish shafaq ila sulusil laylil awwal, lokacin da ash-shafaq shine haske wanda yake bacewa bayan an yi sallar magariba. Malace ila sulusil laylil awwal, har zuwa kaso na farko na cikin dare. Zaka iya cewa daga lokacin da aka yi sallar isha'i, lokacin da sallar magariba ta kare, har zuwa karfe 12. Wasu kuma malaman sun ce a'a, har zuwa karfe 2 duk lokacin sallar isha'i ne. Wasu kuma sun ce har lokacin da alfijiri za ya fitowa. Malace wa daruriyuhuma ila tulu'il fajr, daruri na sallar magariba da na sallar isha'i shine ila tulu'il fajr, lokacin da alfijiri ya fito. Alfijiri mun sani kala biyu ne, akwai na ƙarya, akwai na gaske. To lokacin da na gasken ya fito shine daruri na sallar magariba da kuma daruri na sallah ta isha'i ga mutumin da yake da matsala, ko baya da hankali, ko tabin wani abu ya same shi. Malace wal muhtaru lis-subhi, lokaci da yake da mutum yake da zabi na sallar asuba, ko yayi farko, ko yayi karshe, ko yayi tsakiya. Malace min al-fajr ila al-isfirar, shine daga lokacin da alfijiri ya fito, ila al-isfirar al-a'la, har lokacin zuwa haske madaukaki. Lokacin haske madaukaki shine lokacin da kana ganin komai. Idan mutum ya wuce ta gaban ka, zaka iya cewa wane ne, amma kuma rana bata hito ba, sahiya bata yi ba, shine ake ce ma al-isfirar al-a'la, shine haske madaukaki, lokacin da zaka iya ganin komai amma dai rana bata fito ba. To da lokacin da alfijiri ya fito har zuwa lokacin da haske ya bayyana, kana iya gane abubuwa da mutane, to wannan shine lokaci na sallar asuba. Malace wa daruriyahu ila tulu'ish shamsi, larurin shi kuma shine lokacin da rana za ta fitowa. To lokacin da rana ta fito, wannan shine laruri na sallah ta asuba ga mutumin da bai da hankali, ko cikin mutane guda takwas wanda muka zana a baya. Idan ka lura lokacin sallar asuba zuwa shiga larurin ta, shi ma lokaci ne dan karami, lokacin da wannan hasken yake bayyana. To idan baka farga ba, kai maza kai sallah, to zaka iya shiga cikin larurin ta. Shi kuma larurin ta bai kamata mutum ya jinkirta sallah ba har larurin lokaci ya shigo. Ana so ne mutum ya yi sallah ko a farkon lokaci, ko a tsakiyar lokaci, ko a ƙarshen lokaci. Amma mutum zai iya shiga cikin larurin sallah idan ya kasance yana da matsala ko wani abu da ya kama da haka. Malam yake cewa wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalika, malam yace ramko a cikin dukkanin wannan, ma wara'a zalika, yana a bayan abin da aka ambata. Misali mutum ne bai yi sallah ba lokacin ta na farko da na tsakiya da na ƙarshe, mutum ne bai yi sallah ba lokacin da larurin ta yazo, to wannan ramko sunan shi, ba wai za ka yi sallah ba ne a lokacin shi. Duk abin da ya wuce farkon lokaci, tsakiya, ƙarshe, ya shiga laruri, ya wuce laruri. Malace wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalika, malace ranko a cikin dukka abin da ya wuce wannan lokaci, idan suka wuce to yanzu ramko ne za ka yi, ba sallah ba ce ba za ka yi a kan lokacinta. Malace wa man akhara salata, malace duk mutumin da ya jinkirta sallah, hatta kharaja waqtuha, har lokacin ta ya fita, fa alaihi dhanbun azimun, yana da zinubi wanda yake mai girma, illa an yakuna nasiyan aw na'iman, sai dai mutum ya kasance yana mai mantuwa ne, au na'iman koku yana barci ne, barcin kuma sai ya kasance kwashe ka ne yayi, ba wai kana jin an kira sallah ba, kawai ka je ka kwanta, kuma ka san ba za ka iya tashi tsakiya ba ko ƙarshen lokaci har lokaci ya fita ba kai sallah ba. To wannan mutum yana da zunubi wanda yake mai girma. Malla ce illa an yakuna nasiyan, sai dai in mutum ya kasance ya mance ne. Misali mutum ne sai ya mance lokacin sallah ya fita, bai sallah azhar ba har lokacin magariba ya zo, amma mancewa ne yayi, to wannan baya da zunubi a wajen Allah. Saboda hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa an doki ma al'ummata abinda suka mance da kuma abinda aka cilasta musu akan shi. Malla yake cewa wala tusalla nafilatun ba'da salati subhi, malla yake cewa ba za a yi sallah ba bayan lokaci na sallar asuba. Wala tusalla nafilatun ba'da salati subhi, ba a yin sallar nafila bayan mutum yayi sallah ta asuba. Ila irtifa'i shamsi, har lokacin da rana za ta fitowa, wannan lokacin dukkanin shi ba a halatta ma mutum yayi sallah ta nafila ba. Malla yake cewa wa ba'da salatin asri ila salatin maghribi, haka mutum ba zai sallar nafila ba bayan sallar la'asar har zuwa lokacin sallar magariba. Wani za ka ga sai an kare sallar la'asar sai ya tashi zai yi nafila, to wannan lokacin ba a yin nafila a cikin wannan lokacin. Malla cewa ba'da tulu'il fajr, haka lokacin da alfijiri ya fito, in dai ba raka'o'i ne guda biyu mutum zai yi ba, wanda ake ce raka'atanil fajr, to babu wata nafila da mutum zai yi a lokacin da alfijiri ya fito. Malla ce illa alwirda li na'imin anhu, sai dai wuridi ga wanda ya barci a kan shi. Misali ka saba yin raka'a biyu ko raka'a uku ko raka'a hudu kamun ka yi barci, to ran nan sai kwana kwashe ka ba ka yi wannan abin da ka saba yi ba, wannan nafilfulin guda hudu ko guda biyar, to wannan idan alfijir ya hito kamun a tada sallah, wannan an ba shi dama ya yi wannan nafilolin saboda shi ya saba yin su. Amma mutum ne shi bai saba yin wurudi ba, idan alfijir ya fito to babu wata nafila da take zamantowa mutum ya yi ta a wannan lokacin. Malla cewa inda julusi imamin jumu'ati, da lokacin da liman ya fito ya zamna, wa inda julusi imamin jumu'a, da wajen zaman limamin jumu'a, alal mimbari akan mimbarin shi, wa ba'da aljumu'ati, da bayan sallar juma'a, hatta ya khuruja min almasjidi, har sai lokacin mutum ya fito daga cikin masallaci. Wa inda julusil imam, haka lokacin da liman ya shigo masallaci ya ce assalamu alaikum, ya zamna akan mimbarin shi, to a wannan lokacin ma a mazhaba ta malikiya mutum ba zai yi nafila ba, sai dai illa an yakuna mutalabbisan biha. Misali mutum ne yana cikin sallah yayi raka'a ta farko sai liman ya shigo, to wannan za a yi da raka'a guda sai ya zamna ya saurari hutuba. Amma haka kawai mutum yana zamne a cikin masallaci bai yi niyyar sallah ba sai da liman ya zo, to wannan ba a yin sallar nafila. Sai dai mutumin kuma da ya zo liman yana cikin huduba, shi ya zo daga baya, to wannan zai yi tahiyyatul masjid. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana idan dan uwan mai shigo masallaci to kada ya zamna har sai yayi tahiyyatul masjid, sai ya raka'o'i guda biyu. To mutumin da aka fara huduba ya zo daga baya, wannan zai iya yin raka'o'i guda biyu sai ya zamna ya saurari sallah. Amma mutumin da yake a cikin masallaci, wannan ba zai tsiri nafila ba bayan cewa liman ya zauna akan mimbarin shi. Malla yake cewa ba'da aljumu'ati, haka ma bayan sallar jumu'a mutum ba zai yi nafila ba har sai ya fita daga cikin masallaci. Me yasa? Saboda kada wani ya yi zaton cewa sallar jumu'a raka'a hudu ce. Idan aka salamce juma'a to babu mutumin da ba a halatta ma kowa ya tashi ya nafila ba, hatta ya khuruja min almasjid, har sai liman ya fito daga cikin masallaci, koko kai ka fito daga cikin masallaci, koko sai ka zamna lokacin da ya kamata a ce liman ya fita daga cikin masallaci amma bai fita ba saboda wani uzuri ko darmin arme ko wata hira ta daban, to wannan zaka iya tashi mutum sai ya nafila. Koko hatta ya khuruja min almasjid, koko kai karan kanka din sai ka fito daga cikin masallaci. Saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Muslim, hadisin As-Sa'ib ibn Zaid, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da al-Imam Muslim ya fitar yake cewa la tu'ud la la ta'ud lima fa'alta idza sallaita al-jum'ah fala tusalliha bi salatin hatta takallama aw takhruja fa inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam amarana bidhalika alla tusalla salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja dan Allah sallallahu alayhi wasallam ya halima a cikin wannan hadisi lokacin da aka yi sallah ta juma'a kai nafila dan Allah ya ga wani bakawai an kare sallar juma'a kawai ya tashi yana nafila dan Allah ya ce mushi la ta'ud lima fa'alta kada ka kara yin haka har sai ka fita daga masallaci ko ka dan yin hira da kai da wanda yake kusan ka saboda a bambance cewa ita sallar juma'a sallah ce raka'a bi ba raka'a hudu ba mala yake cewa hatta ya khuruja min almasjid hasi mutum ya fito daga cikin masallaci mala yake cewa faslun fi shurutis sala anan malan zai yi maka sharadai wanda su ne sharadan sallah wanda mutum ba zai yi sallah ba sai in ya kasance ya cika wa'annan sharadan mala yake cewa wa shurutus salati taharatul hadas wa taharatul khabas min albadni wa thawbi wal makani wa sitrul awrati wastiqbalul qibla malaka ta wa shurutus salah malaka sharadan sallah shine taharatul hadas tsarki na hadasi wanda mutun yayi misali bawali ne itsari ne mani ne ya zubo maka ko mazi ne ko wani abin da ya kama da haka malaka cewa taharatul hadas sai mutun ya tabbatar da cewa yana da tsarki daga wa'annan abubuwan da zasu iya hana su sallah ko ya kasance bawali ne ko ya kasance hitsari ne ko ya kasance maniyi ne ya fita a jikinka malace wa taharatul khabasi da tsarki na bagire min albadni idan ya kasance jikinka yana da kazamta yana da abin da yake najasa ne wa thawb koko kayan suna da dauda wal makani koko wurin da zaka yi sallah da shi wurin hitsari ne ko wuri ne mara tsarki malace wa sitrul awrati da sitrati al awra wastiqbalul qiblati da fuskanta alqibla wa tarkul kalami malace da barin magana wa tarkul af'alil kasirati da barin ayyuka wa'anda suke masu yawa ne al'a tarkul kalam shine mutum kada ya dimi a lokacin da yake sallah wannan duka cikin sharadan sallah ne wa tarkul af'alil kasira da yawan ayyuka masu yawa misali mutum ne yana sallah ya taba kunnan shi ya taba hancin shi ya sa hannun shi aljuhu yana talagude wannan ma baya daga cikin sharadan sallah mala yace wa auratu rajuli ma bayna surrati ila rukba mala yake cewa al'aura da namiji ma bayna surrati abinda yake tsakanin cibin shi ila rukbati har zuwa guwowin shi wannan shine al'aura da namiji mala yake cewa wa auratu rajuli al'aura da namiji ma bayna surrati ila rukba abinda yake tsakanin cibin shi ne da zuwa guwowin shi wannan al'aurar da namiji ne babu wanda aka halitta ma ya ga daga abun da ke cibinka zuwa guwowinka na kaha amma in ka lura muna sakaci a wannan sai ga mutum zai yi kwana da shi da abokin kwanan shi ya sa danguncin wando abokin shi yana wannan ba wanda aka halitta ma ya ga wannan idan dai ba matarka bace babu babanka babu kananka babu magajinka babu abokinka sai dai illa rura ce ko baka lafiya ko wani abu da ya kama da haka amma mutum ya zamanto wajibi ya sitirta abin da yake daga cibin shi ne zuwa nan ne zaka ga wani ya zo yana sallah idan ya duka ana ganin gashin dubrar shi ko ana ganin gashin da yake akan tubarkan shi ko ana ganin tubarkan shi wannan in dai mutum ya sani baya da sallah saboda bai sitirta al'auran shi ba al'auran da namiji ta kashi kashi biyu akwai al'aura wadda take khafifa akwai al'aura wadda take mughallaza akwai al'aura shine abin da yake tsakanin cibinka abin da yake azzakarin mutum abin da yake marinan mutum wannan aura ce mughallaza idan mutum bai sitirta ta ba in dai ya sani wannan mutumin baya da sallah mala yake cewa wa auratul rajuli al'aura da namiji ma bayna surrati ila rukba abin da yake cibin shi ne zuwa guwowin shi wannan ya zamanto wajibi mutum ya sitirta shi mala yake cewa wal mar'atu haka mace kulluha auratun dukkaninta al'aura ne ma ada alwajhu wal kaffain sai dai abin da yake huskar ta ne wal kaffaini da abin da yake tahin hannuwanta ne, amma mace idan ta zo sallah dukkanin jikinta za ta lullube shi. Idan ta bayyana wani abu wanda min al'aura al-mughallaza, idan dai wani abu ya bayyana daga cikin al'auran ta wanda yake mai girma, auran mace mughallaza shine daga abin da yake saman kirjinta ya zo daidai guwanta, wannan aura ce mughallaza. Idan mace ta yi sallah bata sitirti wannan ba, ana ganin cinwowinta ko ana ganin gabanta, wannan bata da sallah. Amma da mace za ta sitirta, za ta bayyana kabrinta misali, ko ta bayyana wuyanta, wannan aura ce mukhaffafa, tana da sallah. Amma dai ta yi zinubi, ta yi laifi, bata rufe al'auranta ba. Malaika ta wal mar'atu, ita kuma mace, kulluha auratun, malace dukkaninta al'aura ne, ima ada alwajha wal kaffaini, sai abin da yake huskanta ne koko abin da yake tafin hannayenta ne. Wa tukrahu salatu fi sarawil, malan yace an karhanci yin sallah a cikin as-sarawil, guntayen wanduna. Misali mutum ne yake da wando, amma wandon yana da girma, yana iya jan wandon ya jawo shi ya rufe cibin shi, kuma wandon ya rufe mishi kabrin shi, to shi ma wannan wandon an akwai karaha mutum yayi sallah a ciki. Ba a yarje ma mutum ba yayi sallah a cikin guntun wando, ko da guntun wandon yana rufe maka cibin ka kuma ya rufe maka al'auran ka. Malamai suka ce sai ya kasance yana da kabri, yanda a formukin al'auran ka ba zai huta ba, sai ya kasance wandon yana da kabri, ba mai laushi ne ba haka, kuma sai ya kasance katon wando ne. To shi ma wannan akwai karhanci mutum yayi sallah a cikin irin wannan wandon. Illa idza kana fawqaha shay'un, sai dai in ya kasance a saman wandon akwai wani abu. Misali mutum ne zai sa gajeren wando, amma ya sako doguwar riga, to wannan zai iya yin sallah a ciki. Malai yake cewa wa man tanajjasa thawbuhu, duk mutumin da tufafin shi najasa ta same shi, ruwan gwalala ne ko wani ko tsari ne ko wani abu da ya kama da haka, wa lam yajid tauban ghayrahu, amma bai samu ba wasu kaya wa banda wa'annan, wa lam yajid ma'an yaghsiluhu, kuma bai samu ruwa ba wanda za ya wanke shi, aw lam yakun indahu ma yalbasu, ko ya kasance baya da abin da za ya sanyawa, hatta yaghsiluhu, ko ya wanke shi, wa khafa khuruj alwaqt, kuma yaji tsoron hitan lokaci, salla bi najasatin, wannan mutumin zai yi sallah da najasan shi. Mutumin da yana da komple guda amma najasa ta same shi, kuma shi ba ya da wani komple, koko yana cikin mutane wanda ba ya da daman da zai hiddawa har ya wanke. Malace kuma mutum yana tsoron lokacin sallah ya fita, salla bi najasatihi, wannan an yarda mishi yayi sallah da najasarci. Malace wala yahillu ta'khirus salati, ba ya halitta a jinkirta sallah li adami taharati, saboda babu tsarki. Wannan kuma za ka ga cewa su da yawa marasa lahiyan mu suna fadawa a cikin wannan. Mutum sai ya ce maka shi ai a gadan likita yake, kuma yana da najasa, dan haka zai jinkirta sallah, ba zai sallah ba. A'a, idan kana da larura, kana jin tsoron hitan lokacin sallah, za ka yi taimama ne ka yi sallah, ba za ka ce ba sai ka jira ka samu ruwa ka yi wanka tukwana ka yi sallah. Malam ce wala yahillu, baya halitta ta'khirus salati, a jinkirta sallah li adami taharati, saboda mutum bai da tsarki. Wa man fa'ala dhalika, malam ce duk mutumin da ya wannan kuma, faqad asara rabbahu, wannan mutumin ya saba ma ubangijin shi. Malam ce wa man lam yajid ma yasturu bihi awratahu, malam ce duk mutumin da bai samu ba abinda zai sitirte al'auran shi, sallahu riyana, wannan mutumin zai yi sallah a tsaraice. Misali mutum ne ba ya da kaya, ba ya da tufafin da za ya rufe jikin shi, wannan mutumin an ba shi dama ya yi sallah a tsaraice. Wasu malaman suka ce koda a cikin duhu ne, to liman ɗinsu za ya shiga gaba, shi ma ba ya da tufafi, kuma ya yi ruku'i, ya yi sujuda, dukkaninsu su yi sallarsu. Zai yi ruku'i, ba zai ce ba saboda ban da kaya zan yi sallah daga zamne, a'a, za ya yi sallar shi a tsaye. In akwai liman, su sa limami a gaba, ya yi ruku'i su yi ruku'u, ya yi sujuda su yi sujuda. Amma malamai suka ce idan ya kasance wuri ne akwai haske, kuma lokacin sallah ya kama su, kuma suna da yawa, kuma alhali dukkanin su ba su da tufafi suna sintir ba su da kaya to za su yi sallah ne sun rarrabu da junan su wani sai ya tsaya nan idan aka samu ɗan tazara kuma wani ya tsaya can idan aka samu tazara kuma wani ya tsaya can amma idan ya kasance da daddare ne kuma malaka sallahu riyanan wannan zai yi sallah ne a tsaraice malaka yake cewa wa man akhta alqibla duk mutumin da ya saba alqibla a ada fil waqti zai mai da wannan sallar a cikin lokacinta misali mutum ne yazo zai yi sallah sai ya kalli yamma bayan ya yi sallah sai aka ce mishi ai inda ka kalla ba gabas bane ba to wannan mutumin idan akwai sauran lokaci na sallar zai mai da wannan sallar a cikin wannan lokacin idan kuma ya kasance babu sauran lokaci to ba zai mai da wannan sallar ba ajza'ahu saboda fadar Allah madaukakin sarki fa aina ma tuwallu fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah din da mutun ya kalla to wannan mutumin zai kalli al-qibla ne fa man akhta al-qiblata a'ada fi al-waqt din mutumin da ya kuskure al-qibla to idan akwai sauran lokaci zai maido wannan sallan ne a cikin wannan lokacin malai yake cewa wa kullu i'adatin fi al-waqti fa hiya fadilatun maido sallan da zai a cikin lokacinta falala ne a gare shi zai ƙara samun lada ne akan lada wa kullu ma tu'adu minhu salah malaci duk abun da ake mai da sallah akan lokacinta fil waqti akan lokacinta fala tu'adu minhu alfa'ita haka sallan da ta wuce mutum ba za a ce sai a lokacinta ba misali sallar azhar ta wuce ka ta yau rishin lahiya ko wani abu da ya kamata haka to ba za ka ce ba ba zan yi ta ba sai kuma gobe in sallar azhar ta yi sai in mai da ta je a'a za ka yi ta ne a lokacin da ka tuno koko a lokacin da ka tuna cewa ka mance sallah ko an biyo ka bashin sallah ba za ka ce ba sai ka jira lokacin ta tukwana ka yi malaci wannafilatu haka ita ma nafila ba za ka ce sai lokacin sallah ka da ba misali ka saba yin nafila bayan sallar azhar sai ka ce a yanzu kuma sai sallar azhar ta zo sai in ramka wannan nafila saboda ni ita nafila a baci wadda ba a yin ramkonta muna ganewa ko malaci faslun malaci fasli da zai yi magana fara'idus sala farillai na sallah idan aka ce farali shine abinda in baka yi shi ba sallar ka ta baci an gane ko malaka yake cewa fara'idus sala malaka yake cewa farillan sallah niyyatus salatil muayyanati wa takbiratul ihrami wal qiyamu laha wal fatihatu wal qiyamu laha war ruku'u war raf'u minhu was sujudu 'ala al jabhati war raf'u minhu wal i'tidalu wat ma'ninati wat tartibu bayna fara'idiha was salamu wa julusuhu alladhi yuqarinuhu malai yake cewa farillan sallah shine niyyatus salatil muayyana niyan sallah abar warewa shine wanda zaka ware ta misali sallar azhar idan ka zo zaka ce nayi niyan sallar azhar a zuciyanka niyyatus salatil muayyana saboda bawa ya bambance tsakanin sallar la'asar da sallar azhar kowanne da niyan shi ba a yin sallar azhar da niyan sallar la'asar kuma idan ka zo niyya za ka kudurce ne a zuciyarka na zo niyya yin sallar azhar ba sai ka bayyana ba allahumma inni nawaitu kaza kaza duk ba sai ka yi wannan ba malai ce niyyatus salatil muayyana shine mutum ya yi niyyar sallah kuma ya kudurci wata sallah ce azhar ce la'asar ce asuba ce kuma wata sallah ce sai ka bayyana a zuciyarka cewa ga karin sallar da za ka yi malai ce wa takbiratul ihram malai ya ce da kabbara ta harama wal qiyamu laha kabbara ta harama ita ce kace Allahu akbar malaci wal qiyamu laha kuma ya zamanci lokacin da za ka yin kabbara kana a tsaye mutum ba zai kabbara harama ba yana zanne ko mutum ya kabbara harama yana jingina akan wani abu a'a sai ka tabbatar kai tsaye sai kace Allahu akbar a mazhaba ta malikiya ba za ka zo da wani lafazi ba kace Allahu al'azam ko wani abu da ya kamata ka ko Allahu al-kabir a'a zaka ce Allahu akbar a mazhaba ta mutamalikiya malaci wal fatihatu haka da karanta fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa a gare ta lokacin da mutum yake karanta fatiha ya zamanto cewa yana tsaye da mutum zai yi jingine ya karanta wani abu ya karanta fatiha akan wani abu yana jingine abinda in an zame shi zaka iya faduwa to wannan mutumin baya da sallah
sai dai in ya kasance baya lafiya ne ko wata larura da yake gare shi malati wal fatihatu da karanta fatiha wal qiyamu laha da yin tsayuwa a lokacin da ake karanta fatiha war ruku'u malati da yin ruku'u war raf'u minhu da tasowa daga ruku'i was sujudu alal jabhati da yin sujuda akan goshi war raf'u minhu da tasowa daga sujuda wal i'tidalu da daidaitawa wat tuma'ninatu da samun nutsuwa wat tartibu baina fara'idiha da jirantawa a tsakanin farlolin sallah wassalamu malaci da cewa assalamu alaikum wa julusuhu alladhi yuqarinuhu da zaman shi wanda yake gab da shi zama na tahiyya lokacin da mutum zai zamna zaman tahiyya to wannan ba farilla bane ba a zaman a sallah muna ganewa ko zama na tahiyya da mutum zai yi wannan ba farilla bane wannan sunna ne amma ita sallaman da mutum zai yi kuma ita wajibi ce a lokacin da zaka salamci sallah ka ce assalamu alaikum haka zaman da kake yi na tafiya to wannan zaman zama ne na sunna amma a lokacin da kace assalamu alaikum to wannan zaman shi kuma ya zamanto wajibi shine malaika cewa wassalamu da yin sallama wa julusuhu allazi yuqarinuhu da zama wanda yake gab da shi malaika yana so ya nuna ma cewa ba za ka salamce ba kana a tsaye kace assalamu alaikum sai ka miƙe a wannan zaman da zaka yi hakka yi da sallama ya zamanto wajibi shine malaika yake cewa wassalamu da yin sallama wa julusuhu allazi yuqarinuhu dan haka a lokacin da zaka ce assalamu alaikum zaka yi shi a zamna ne ba zaka ce assalamu ba ka tashi ka kama harkokin gaban ka an gane ko kuma ba zaka yi tsaye ba ka ce assalamu alaikum ba zaka yi gincira ba ka ce assalamu alaikum dole sai in kana zamne zama na tahiyya wala ce wassalamu da yin sallama wa julusuhu allazi yuqarinuhu da zaman shi wanda yake gab da shi malaka ce wa shurutun niyya sharadin niyya shine ce muqaranatu hali takbiratul ihram shine zaka yi niyya ne muqaranatu hali takbiratul ihram niyyan naka sai yayi gab da kabbarar harama misali mutum ba zai yi niyya yin sallah ba sai ya zamna sai bayan awa 1 awa 2 sai ya tashi ya sallah mutum ba zai yi niyya sallah ba sai bayan minti 30 ya tashi ya sallah a'a so ake yi lokacin da kai niyya kuma lokacin ka tashi zaka yi sallah ka miƙe tsaye sai ka yi niyya zan yi sallah azhar sannan sai ka ce Allahu akbar ba za ka yi niyya ba kamun ka yi arwalla ba za ka yi niyya ba bayan ka yi arwalla ka yi niyya yin sallah amma sai ka jinkirta shi malamai suka ce idan ka jinkirta aka samu awa 1 ko awa 1 da rabi to wannan niyyar ta lalace sai ka sake sabuwar niyya amma idan ba a samu lokaci mai yawa ba irin minci 5 minci 10 to wannan mutum zai iya yin sallar shi da wannan niyyar ta shi malam ya ce wa sunanuha sunnoninta shine abinda in mutum ya bar shi da ya zo da sujudu sahwa zai zo da sujuda na ramkanwa malaika cewa al-iqamatu shine yin iqama ita ko al-iqama mun san ya kaifiyar yin yadda ake iqama zaka yi kabbarori guda biyu amma sauran duka zaka yi su guda guda ne sabanin kiran sallah shi kuma kowane ana yin shi guda biyu ne malaika cewa wal-qiyamu laha was-suratu ba'da al-fatiha da karanta sura bayan fatiha wannan ma sunna ne wal-qiyamu laha da yin tsayuwa lokacin da ake karanta sura was-sirru fi ma yusarru fihi malaka yake cewa da ambato a cikin was-sirru fi ma yusarru fihi da sirrin tawa a cikin abun da ake sirrin tawa misali sallar azhar idan ka zo zaka sirranta fatiha ne kuma zaka sirranta sura malamai suka ce ya ne ake sirrantawa zaka iya karantawa kana jiyan makanka wannan shine kai matuka a wajen sirrantawa mutum zai karanta alhamdu amma ya karanta daidai gwalgwadan da shi yana ji koko wasirru fi ma yusarru fihi da sirrantawa a cikin abun da ake sirrantawa shine mutum ya danke motsa bakin shi a wajen karanta fatiha ko a wajen karanta sura amma da mutum zai yi gumda bakin shi yana karantawa da zuciyan shi to wannan karatun bai yi ba dole sai ka danke mimimi da bakinka domin a gane cewa bakinka yana motsi karatu ne kake wal jaharu fi ma yujharu fihi da ambato a cikin abun da ana ambatawa a ciki misali sallan magariba, sallan asuba, sallan isha'i, wannan duk zaka bayyana. Shi ko ya ne zaka bayyana? Ka bayyana gwalgwadon yanda na kusanka yana ji. Misali da mutum liman ne yake karatu amma babu mai ji sai mutum daya, to karatun shi yayi. Da a ce babu mai jin karatun liman sai sahu na farko, to karatun liman yayi. Amma da zai daga muryar shi mutum dubu, mutum dari su ji, wannan baya da matsala. Amma ita kuma mace ba a bata dama ta daga muryanta ba, za ta yi ne daidai gwalgwadon da take ji makanta. Mace da za ta yi sallah ko da a gidanta ne ba a bata daman ta daga sautinta sosai ba, za ta karanta ne daidai gwalgwadon da tana ji makanta. Wa sami Allahu liman hamidahu, da fadar sami Allahu liman hamidahu, wannan ma sunna ne. Wa kullu takbiratin, malaiku ta dukkanin wata kabbara da ka sani sunnatun illal ula, sunna ce sai dai illal ula sai ta farko, wannan wadda zaka ce Allahu akbar, wannan ita ce abin da ya zamanto wajibi. Amma sauran dukkanin su sunna ne. Wasu malaman suna cewa da zai bar kabbara guda uku, to zai zo da sujudu sahwi ne bayan ya yi da sallah. An gane ko? Malaiku cewa wattashahudani wal julusu lahuma, da yin zama na tahiya guda bi, wal julusu lahuma da zamnawa, da tahiya kuma da zamnawa akan tahiya, wannan dukkanin shi sunna ne. Malaiku wa taqdimul fatiha, da farawa da karanta fatiha ala surati, da yin sura. Wattaslimatu saniya wa thalitha lil ma'mumi, malaiku da sallama ta biyu da ta uku ga mamu. To ana akwai iskaliya. Mala yake cewa wattaslimatu saniya, da salamci sallah na biyu. Wassalisatu, ga na uku, lil ma'mumi, ga wanda yake shi bin sallah yake yi, akwai liman da yake jan shi. To anan yana da iskaliya. A mazhaba ta malikiya liman zai yi sallama guda ne. Liman zai ce assalamu alaikum, ya faro daga dama shi ya rufe da hagun din shi, zai faro ta assalamu alaikum sai yayi. Wannan shine abin da yake a mazhaba malikiya. Amma idan ya zo da ɗa biyu, to ta farkon ita ce wajibi, guda kuma idan ya zo da ita wannan sunna ne. Da liman zai ce assalamu alaikum, wannan sallar ta salamtu. Da zai ce assalamu alaikum kuma ya ƙara cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, wannan duka sallah ta salamtu. Malaiku cewa wassalisatu lil ma'mum, da ta uku ga mutumin da yake shi mamuni. Wannan yana da fassara guda uku. Sai ya kasance shi mamu a mazhaba ta malikiya zai yi sallama guda uku ne. Zai ce assalamu alaikum ɗaya kenan, a gaban shi ma ya ce assalamu alaikum, a hagun ɗin shi ya ce assalamu alaikum. Wannan shine a mazhaba na malikiya. Amma ta farkon ita ce wajibi ya bayyana ta. Ta farkon ita ce zai ce assalamu alaikum. Wannan kuma ta tsakiya ita zai yi ta a zuciyar shi ne. A hagun ɗin shi kuma idan akwai mutane zai iya yi, idan babu mutane zai iya barinta. Shine malaiku cewa wattaslimatu saniya, da ta bi ga liman. Wassalisatu, ga ta uku. Lil ma'mum, ga wanda yake mamuni. Misali liman ya ce assalamu alaikum, to ya kare abin da yake wajibi. In ya ce assalamu alaikum na bi, wannan sunna ne. Shi ma mamu lokacin da zai ce assalamu alaikum, wannan shi ma sunna ne. Mun gane ko? Wal jaharu bit taslimati alwajiba, mala yace da bayyanawa a wajen yin sallama ta wajibi ita ce wadda liman zai yi ta farko, wadda zai ce assalamu alaikum, da wadda shi ma mamu zai yi, ita ma wannan ta wajibi ce. Amma da ta biyu da ta uku wanda za su yi, dukkanin su ba wajibi ba ne. Mala yace wassalatu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mala yace da yin salati ga manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaifiyoyi da dama, kowanne an rawaito yadda kowa zai yi. Idan ka dauki wata riwaya alhamdulillah, amma dai mutum ba zai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole sai ya sa alayen shi. Duk salatin da babu alayen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, to wannan salatin bai cika ba. Malam ce wassujudu alal anfi, da yin sujuda hancin mutum ya taba kasa, wannan ma sunna ne, bai zamanto wajibi ba. an gane ko malai ce wal kaffaini da shunhuda hannuwa wannan ma sunna ne war rukubataini da lokacin da mutun zai dora kawahuwan shi na guwowi a ƙasa wannan ma sunna ne malan yake cewa wa atraful qadamaini da haka kuma in ya kawahuwanka da in ya tsinka da zaka game su a wajen sallah wannan ma sunna ne an gane ko da mutun zai ware su yayin sujuda ya ware kawahuwan shi wannan sallar shi tana nan amma dai wanda ya game su kuma ya hishi falala saboda ya zo da abun da yake sunna ne mun gane ko malan yake cewa was sutratu li ghairi al ma'mumi da yin sutura ga mutumin da shi ba ga li ghairi al ma'mumi da wanda shi ba mamune ba ba liman yake bi ba shi yana yin sallar shi ne shi kadai to wannan zai aje sutura ne wa aqalluha ghilzu rumhin malan yake cewa mafi karancin ta shine a samu itaciya wadda take kakkabra kada a samu dan kare a samu abun da yake ghilzu rumhin wanda yana da kabri zai iya kaiwa gwabin hannunka ko wani abu da ya kama da haka malan cewa tuli zira'in kuma ya kasance ya kai tsawon zira'in mutum shine daga nan din shi zuwa nan ne an gane ko malan cewa tahirin sabitin sai ya kasance shi ma abin da za a yi suturan da shi mai tsarki ne ba za a dauko abin da yana da najasa ba a yi sutura da shi malan ce ghairu mushawishin sai ya kasance ba abin da zai sa maka rudi ne a sallarka ba ya kasance sanda ce amma ba wata mai walƙiya ba wadda za ta dauke ma hankali ko wani abu da ya kama da haka an gane ko ina ga mu tsaya a nan ko saboda yanayin lokaci sati mai zuwa insha Allah sai mu ci gaba abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh